badan kwalliya ba kuma badan dukiya ba badan zantuka ba gullum taimin mara ba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba ya wudara ba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba ya wudara ba na san ki so na gaskiya ba ya wudara ba
Midgate Mix
Meet Amjad Records.